أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka masudu khulafa'ur rashidin dan ci gaba da karatunmu na halul masail fi sharhi mukhtasari al-akhdari yau muna 5 ga watan sha'ban hijira daga garin makka zuwa madina 1447 wanda ya dade da 24 ko 23 ga watan 1 a kalandar Bature 2026 wannan shine majlisi na 16 a cikin karatun wannan littafin na 24 ne ku masha Allah wannan shine majlisi na 16 a cikin karatun wannan littafin idan ba a manta ba kamun mu tsaida karatu mun kammala bayani akan yanda ake yin arwalla ƙarshen gaba wanda muka karanta shine malam yake bayyana mana lokacin da mutun yake yin arwalla wajibi ne ya tsatsehe yatsotsin hannayen shi kuma haka ya tsehe gemun shi idan ta kasance wannan ce ya kadance a cikin arwalla ba mai yawa ba yau insha Allah za mu tashi babi wanda zai mana bayani akan abubuwan da suke warware arwalla malan zai kawo mana abubuwa guda biyu hadasi ko kuma abin da suke janyo hadasin wayannan sune abubuwa wanda da zaran sun samu mutun to tabbas arwalla ta riga yi ta warware shine malai yake bayyana mana yake cewa qala shaykh rahimahullahu ta'ala faslun nawaqidul wudu'i أحداث وأسباب فالأحداث البول والغائط والريح والمزي والودي والأسباب النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع malaiki cewa wannan fasali ne wanda zai maka bayani akan abubuwan da suke warware arwalla abubuwan nan guda biyu ne ahdathun da kai hadasi wa asbabun da sababba wanda suke janyo sababba ne su ba wai a karan kansu bane ba suke idan sun aiwatu to tabbas za su warware arwalla yace fal ahdath hadathun nan sune tambaya mun yi bayani akan menene hadasi yace to nan al ahdath abubuwan da bangaren hadasi wanda da zaran sun sadu ko sun samu a wurin mutum to tabbas arwallar shi ta riga ta warware shi ne yace albaulu shine hutsari wal ghaidu ko kuma bayan gari wal rihu ko hutan iska wal madhiyu ko kuma hutan madhi da gaban shi wal wadiyu ko kuma hutan wadi da zaran an samu daya to arwallar ta riga ta lalace wajibi ne a koma a sake yace wal asbab su kuma sababba yace annawmu thaqil da kai barci mai yauni barcin da baka san ba me ake yi ba wani ya gitta ta gaban ka wani yayi wata hira baka san abin da ake yi ba an rigaye an dauke ranka saboda barci kamar yanda bawo shi yake cewa kanan mutuwa ne
bal ma idan ka dauki aya ta alqur'ani tana fahimtar da kai barci mutuwa ne kamar yadda ubangiji yake bayyana mana Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi yake karbe rai yake dauke ran bawa lokacin da take yin barci wallati lam tamut wallati lam tamut fi man Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati fayumsiku allati qada alaiha al-ajr wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma watan idan ta kwanta aka zari ran watan ta tayi har abada kenan watan kuma ubangiji sai ya mayar mata washagari a tashi da asuba a huto sallah ko kuma a tashi a huto washagari ayi tafafutuka wannan shine tsarin ubangiji to shine kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana ko daga cikin addu'o'in da yake yi shine fa in amsaktaha fahfazha wa in arsaltaha fa in amsaktaha farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka as-salihun ko kuma aka san haka wa in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi wa in amsaktaha farhamha idan ka rike ran to ubangiji ka shikanta idan kuma ubangiji ka ka kiyaye ta kamar yadda kake kiyaye bayin ka na gari shine ne yake bayyana mana annawmu saqil barci wanda yake mai yauni wal ighma da suma da zaran wane ya suma ya dawo to babu hira ar walla a tare da shi yace was sukur ko kuma maye wane ya sha wani abin da zai sanya shi maye magani ne ya sha ya ji shi ya huta daga yanayin shi ya koma wani yanayi daban idan ya dawo yanayin shi to wajibi ne sai ya maimaita arwalla saboda wannan arwallar ta riga yi ta warware yace wal junun ko kuma wane ne yana shiga halin hauka lokaci zuwa lokaci to shi ma da zaran ya shiga ya dawo arwallar shi ta riga yi ta rushe shiri ya sake wata yace wal qubla da sumbatan mace iyalinka yace walamsul mar'a da shahwa ko dawo iyali in qasada lazzata lokacin da ka dahe sun ko ka shahe sun kana nuhatan ka ji dadi tare da su aw wajadaha ko kuma kana nuhatan kuma ka samu wannan jin dadi yace kaga wannan shine zan mu zo dai kan mas'alar in qasada lazzata aw wajadaha yace wa massu zakari bi batin al-kaffi da shahun gaba da tahin hannaye ba tare da wani abu ba yace aw bi batin al-asabi ko da cikin yatsu wannan da zaran mutun yayi arwalla ta riga yi ta warware sai ya sake maimaita wata arwalla bayani akan haka mallan yake cewa ya'ni anna nawaqid al-wudu'i ala qismaini ai mallan yana nihin lalle abubuwa da suke warware arwalla suna kasuwa kashi biyu al-ahdasu da kai hadasi wal asbabu da kai sababba yace wa anna al-ahdasa lalle hadasi hiya ma yakhruju min ahadi al-makhrajain ala wajhi as-sihhati wal-i'tiyad shine abinda ɗayan abu wanda zai huta daga wannan mahuta guda biyu gabanka ko kuma bayanka kana halin mai lahiya kuma ta hanyar da ya saba huta zaka gani baka ce ba idan da bayan gari zai ringa huta ta ciki kaga wannan baka ce ba yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai warware arwalla sai dai wa'an sun tayi saboda tabri'ati zimma mutun karo ka saki aro amma dai kaga ba ta hanyar da ya saba huta bane ba shine kana halin mai lahiya ka hutar da wannan abu idan aka ce maka kana halin mai lahiya wanda bai da lahiya misalin mai salsalul baul mai yayyen mutsari shi a kullun cikin arwalla yake kurma abinda ake bukata nashi in yayi lokacin da zai yi arwalla ko lokacin da zai yi sallah yazo ya maimaita arwalla hukuncin shi ɗaya da hukuncin mijinin istihada jinin rashin lahiya aga ita ba a ce ba a'a tunda dai biki da tsarki ba zaki a'a zaki maimaita arwalla akan kowace sallah ba wai dan arwalla ke saboda abinda yake haka shi ma mai yan hutsari dukkan su hukuncin su guda daya shine yake cewa alawashi sihha kana bangaren lahiyar kalau ba wata cuta gare ka ba sai wani abu ya huto daga cikin abubuwan da yake hutawa ta gabanka ko ta bayanka wannan arwallarka ta riga ta warware kuma ya kasance abin da ya huto ta hanyar da ya saba hutawa ne shine mallan ya zanu mana abubuwan da suke hutawa shine na farko da kai albaul da kai hutsari wal ga'idu da bayan gari wal rihu da iska sakaci wadda take mara iska wadda kurum hede ka ji warinta ko kuma wadda take ba da ƙara yake cewa wal maziyu da maziyi yace wal wadiyu kuma da wadiyi shi maziyi yana hutawa ne sakamakon tunanin wani abu wanda yake tayar da sha'awa ko kuma yin wani abu wanda yake tayar da sha'awa shi kuma wadi yana hutawa ne bayan hutawar hutsari, wannan kamar yanda a nan gaba malam zai kawo mana bayanai su ma a kansu. Ya ce wal asbab, su kuma sababba wanda suke sanyawa arwallata rigayi ta warware, ya ce hiya su ne al-ighma'u, shi ne suma, was-sukur da maye, wal-junun da hauka. Ya ce wa jami'u ma yasturu wa yazilu al-aqlu wa yughathihi, ya ce duk abin da yake shamakance hankali ko ya gusar da hankali ko ya rihi hankali, dukkansu suna cikin abubuwan da idan bawa ya kasance a cikin su, to arwallar shi ta riga yi ta warware. Kaga shiga koma duka wannan suna ɗaya daga cikin abin da zai gusar maka da hankali ko ya lullube maka, kana ana ganin ka da kana da hankali kai tsaye zaka huta daga hankali, ko irin wanda wani fadiya wanda wani zai shiga, to dukkansu wa'annan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware arwalla. Yace wa kadhalika qublatun, haka kuma sumbata iyali, sumbata iyalin ya kasance an yi shi ne ba an yi shi ne ta hanyar jin dadi, tunda akwai riwaya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sumbata iyalin shi lokacin da yi arwalla. To shine nan malai yake ci maka walamsul mar'a, kaga ba a yi sumbata ba sai an shawa, shine ya kawo maka bayani shaho mace, shaho iyali, bi qasdil lazzati, dan nuhata jin dadi, aw wujudiha, ko kuma samun jin dadin, ya sumbace ta ko ya shahe ta, yayi bayan yayi arwalla zai huta daga gidan shi, yayi niyyar jin dadi ko kuma yayi niyyar jin dadi ko kuma bai yi niyyar jin dadin ba sai ya samu jin dadin, wannan shi ma dukkan su ya riga yi ya rusa arwalla. Shine malai yace biduni qasdin, samun jin dadin ba tare da nuhata jin dadin ba. In ya shafa da niyyar jin dadin bai ji dadin ba, arwalla ta warware. In ya shafa da niyyar jin dadin sai bai samu ba dadin ba, arwalla ta warware. In ya shafa ba da niyyar jin dadin ba sai ya samu jin dadin, arwalla ta warware. An fahimta? Yace wa kadhalika massu zakari bi batinil kaffi, haka shahon gaba da cikin hannu, tahin hannu. Wannan karatunmu na mawaƙa mun yi dogon bayani akan wannan mas'alar ta shahon gaba da tahin hannu ba tare da wani shamaki ba. Yake cewa aw bi batinil asabi'i biduni ha'irin, ko kuma da cikin yatsu ba tare da wani shamaki ba. Baka sanya komai ba tsankaninka ba, ka ɗauki gaban ka, ka taɓa gabanka, arwalla ta riga yi ta warware. Sai malai yake cewa wa ammal hadasu, yanzu zai kawo maka dalili akan dalilin da ya sanya abinda muka faɗa yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake warware arwalla. Sai kawo maka bayani akan hadasi, yace fa qaul faqad qala Allahu tabaaraka wa ta'ala, Allah madaukakin sarki yana cewa aw jaa ahadun minkum min al-gha'id, ko ɗayanku ya zo bayan gari. Al-gha'id ainihin shi shine bayan gari, kinaya ce akan abinda bawa yake yi na hutar da wannan datti wanda yake jikin shi lokacin da ya tsugunna, shine ta bayan shi, shi ya sanya ake mai bayani, ake cewa al-ba'ida. Malai ya kawo yace fi ayati al-wudu, ayar arwalla da take cikin suratul ma'ida, sai yake cewa wal-ga'idu, abinda ake cewa bayan gari yace kinayatun an qada'il haja, yace kinaya ne akan biyan bukata, min baulin daga hutsari, wa ga'idin da bayan gari, wa ma ila zalika, da abin da yake makamancin haka, mimma yakhruju min ahdi al-makhrajaini, na daga abin da yake hutawa daga mahuta guda biyu. Wa qad qala sallallahu alayhi wa sallama, manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, ya wada a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya hutar da shi, yake cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda, Allah baya karban sallar ɗayanku idan yayi hadasi har sai yayi arwalla. Shi kuma hadasin su ne dai wannan abubuwa wanda muka zano guda shidda ko guda biyar, shi ne dai bayan hutsari, bayan gari, ko kuma hutar maziyi, ko kuma hutar wajiyi, guda hudu kenan. Yace wa yagsilu zakarahu kulluhu min khurujil mazi, idan da maziyi zai huto wa ɗan adam ko zai huto wa mai arwalla, to lokacin da ya tashi yin tsarki zai wanke dukkan gaban shi. Yace li hadisi sayyidina Ali radiyallahu anhu, dalilin hadisin Ali bin Abi Talib, hadisin Miqdad bin al-Aswad, yake cewa kasancewar abin da yake tsakankanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na daga sarakuntaka, ba na iya zuwa ba in muwajahance shi in mai wannan tambayar ba sai na aika aboki na Miqdad ibn al-Aswad ya tayi ya tambaye mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa kuntu rajulun madha'an na kasance mutum ne mai yawan hutar da maziyi yace fastahiyaitu an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sai naji yaunin naji kumya intahi in tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan hukunci na shi kuma manzo Allah shine muallimul bashariya shine malamin kowa da kowa duk wani abu wanda ya cin maka tilas ka kai ka tahi ka nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maka fatawa akan shi bayan kauran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ubangiji fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun idan buku sani ba ku tayi ku tambaye wa'inda suka sani su ba ku fatawa akan abin da zai gyara muku addinin ku yace kasancewar ba wanda ya tantanta an tayi tambaya in ba manzo Allah ba shi kuma diyar shi a gidana yake cewa li makana ibnatihi minni saboda matsayin diyar shi a guna diyar shi matata ce dalilin haka fa amartu al-miqdada sai na umarci miqdadi ya tahiyya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu miqdad ibn al-aswad ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin mutumin da yake hutar da maziyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaghsilu dhakarahu wa yatawadda zai wanke gaban shi kurmiye arwalla qala rajulun min hadramaut wani mutum daga hadramaut yake cewa mal hadasu ya haba hurayra Abu Huraira ya tambaye Abu Huraira yake cewa to Abu Huraira miye hadasi sai Abu Huraira yake cewa fusa'un wa durabun yace ita ce iska sakace ita ce wadda batta hutawa da ƙara wa durabun kuma da mai hutawa da ƙara wannan shine hadasi wa nawmu thaqila barci wanda yake mai yauni min nawaqid alwudu yana daya daga cikin abubuwan da suke warware arwalla bi khilaf alkhafif sabanin barci wanda yake dan kada mare yauni wani zai kai barcin minti 5 amma dai yauni gane shi wani zai iya barcin awa 1 amma dai barcin shi bai da yauni to kaga irin wannan ba za sannafa shi ba daga cikin barcin da yake warware arwalla wai hadisin Umar bin al-Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi mutane yana bada labari yake cewa yanayin mutane a wannan dare a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an zo ana zauna ana jiran sallar isha har dare ya kai dare yace wa'ansu suna gangadi wa'ansu amma sun yi barci a cikin masallaci saboda abinda Umar yazo yake cewa manzo Allah kai tsaye Umar da yazo he shiga gidan manzo Allah yake ce me raqadan nasu raqadan nisa'u wasubiyan ya rasulullah da mata da yara ha sun yi barci ba a cikin masallaci wa kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanka ya hutu yake cewa yana ba mu labarin yanda manzo Allah yace fa idza huwa yaqtur gashi nan yana tsago na daga ruwan wankan janaba ne saboda yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi wankan janaba bai sanya sarbeti ko wani ragga ya goge cikin shi ko mu dauke shi akan sarbeti saboda wannan sunna ce ta manzo Allah ka bari ruwan ya tsago daga cikinka shine ya hutu ga kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaho na daga lalle ya zuba mai ruwa kai tsaye manzo Allah ya umarni aka tayar da iqama kuma kowa ya salla a wannan lokacin wannan shi yake nuna maka lalle barcin da suka yi ba barci bane wanda yake mai yauni ba saboda barci mai yauni yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware arwalla ya kawo mana dalili mallan yake cewa dalilin da ya sanya barci mare yauni bai warware arwalla sabanin barci mai yauni yana warware arwalla yace hadisin Ali ibn Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yana cewa al'ainu ka'us sahi faman nama falyatawadda ai ido shine makullin dubura bayan ka da zaran an ce ido ya riga yi to saki take yi budewa take yi to idan ta bude kuma komai yana iya fita yace to dan haka duk wanda yayi barci to ya maimaita arwalla saboda arwallar shi ta riga ta warware shi sanya zaka gani yana ɗaya daga cikin abin da aka hane mu idan mun zo jiran sallah wa khasatan sallar juma'a saboda jiran ta yana da tsaho mutun yayi irin wannan zaman saboda idan kai wannan zaman da zaran barci ya warce ka to kuma kasan budewa za ta yi komai yana iya fitawa wa khasatan iska to shi sanya idan ido ta riga yayi ta liki to shi kuma kasan budewa yake yi ba a san me zai fito ba shi sanya aka umarce ka kai kokari ka wannan amma in barci ne wanda yake al-khafif zaka gani ka danne mazamunanka kuma duk abin da zai gitta kana jin shi kenan shi yake nuna barcin ba ta yi ba dogon tahiya ba baranta na a samu wannan matsala ba ina wannan shi yake karantar da mu lalle barci wanda yake mara yauni idan ka yi shi to arwalla tana nan zaka ci gaba da ibadarka amma dai barci wanda yake mai yauni to wajibi ne mutun ya maimaita arwalla shine malai kawai yake cewa hadha lin-nawmi as-saqili tala aw qasra yace wannan barci mai yauni sawa'un barcin mai yauni an yi shi dogon lokaci ko kuma dan takaitacce ne aminti biyu kada iya yin barci mai yauni idan da zai dashi zai ce kai na sha barci shi kuma duka bai huci minti biyu ba saboda barcin da ya dauke shi mai yauni ne to irin wannan barcin wajibi ne mutun ya yi kokarin ko saki arwalla akwai hadisin Anas malai ya kawo yake cewa كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتودعون حديث عند إمام مسلم ده إمام الترمذي ده أبي داود سكوتر رشي حديث أنس بن مالك يكي تيوا صحابة من زاء الله صلى الله عليه وسلم سنكسن تيسنا زيرا سل إيشا أما سلاة من زاء الله صلى الله عليه وسلم سنا هالن جرا dangadi yake daukan su idan ya dauke su hatta takfika ru'usahu har sai sun kasance suna karakawunan su irin barci wanda dangadi wanda zai warce ka ka ringa karkatawa yake cewa to thumma yusalluna wala yatawaddawun kaga irin barcin da suka yi amma dai za su tashi su yi sallah ba tare da sun maimaita arwalla ba kaga wannan shi yake karantar da kai lalle barci ne wanda yake dan takaitacce mara yawa baya da haka da kai dalili na gaba yake cewa hadisin Abdullahi dan Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda Imam Ahmad da Imam Abu Dawud suka wutar da shi haka Imam Tirmidhi yake cewa manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yana cewa laysa ala man na masajidan wudu'un hatta yattaji'a fa innahu idza taj'a istarakhat masfahu istarakhat mafasiluhu yake cewa babu barci laysa ala man na masajidan babu arwalla ga wanda yayi barci yana halin mai sujada hatta yattaji'a hasiya yake shingide yace fa innahu idza taj'a sabila shi wannan idan yake shingide istarkhat mafasilahu sai kasance sai ta huta an halin komai yana iya hutawa kenan in barci ne a zamane barcin da bai jaka ba sosai ba in takaitacce to halaka ne wannan idan ka tashi sallah ka ci gaba da sallarka ba tare da ka maimaita ro Allah ba dalili na gama yake malai yake cewa wa amma zawalul aqli bil igma'i was sukr amma kaga gushewa hankali da suma ko kuma maye wal junun ko kuma hauka fa innahu min wan nawaqil wudu'i lalle wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware arwalla لأنها استتار للعقل سبيل وانم وترهارها چه كو شامكا چه واچه كو ليكي وحنكا جيدي يچه وللشعور كما دا شعوري يچه كمم مثال كالنوم الثقيل كمم برچي وان ديكي مي يوني بل أبلغ منه برمادي قشي وحنكا دي تاهي برچي يوني yace wa ala hadha ittafaqat kalmatul ulama akan haka malamai suka ittifaki lalle wannan abubuwan da aka zana suma maye hauka dukan suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke gusar da hankali to da haka duk lokacin da mutun ya shiga halin haka to arwallar shi ta riga yi ta rushe ko ta riga yi ta warware yace dalilin ma aka haka li qauli ibni umar radiyallahu anhu kama jaa fil muwatta dalilin hada Abdullahi dan Umar kamar yanda Imam Malik ya rawaito ya kawo a cikin Muwatta yace wa qublatur rajuli imra'atuhu wa jassuhu bi yadihi yake cewa sumbatar miji game da matar shi ko kuma shahwa miji game da matar shi da hannayen shi yace minal mulamasa yana ɗaya daga cikin almulamasa faman qabbala imra'atuhu aw jassaha fa alayhi alwudu duk wanda na tsallake wa ammal qubla wa lamsul mar'ati ma wujudil ladha yace amma dai kaga sumbata iyali ko kuma shafa iyali tare da samun jin dadin bi kasadin da nuhata jin dadin au bi gairi kasadin ko kuma ba tare da nuhata jin dadin ba min asbab nawaqil wudu ira ɗaya daga cikin sabubban da suke warware arwalla bi dalilil amr bil wudu man massa zakar yace dalilin da dalilin umarni ga yin arwalla game da mutumin da ya shahi gaban shi li anna massa zakar yasiru shahawa saboda shahun gaba yana ɗaya daga cikin abin da suke tayar da shahawa shine ya kawo mana hadisi Abdullahi dan Umar wanda yake cikin mawadda yake cewa qublatur rajul imra'atuhu yake cewa shahon namiji ya shahi iyallan shi yace wajassuhu biyadihi namiji ya sumbanci iyallan shi haka da shahur iyallan shi da hannayen shi yake cewa minal mulamasa yana ɗaya daga cikin almulamasa jima'i kenan yace fa man qabbala imra'atuhu duk wanda ya sumbaci iyallan shi au jassaha ko kuma ya shahi ya sumbaci iyallan shi ko kuma ya shahi iyallan shi fa alaihi alwudu to wajibi ne ya maimaita arwalla yace wa qala Allahu ta'ala haka ubangiji yake bayyana mana cikin suratul maida aw lamastumun nisaa ko kuma ku shahi iyallan ku shine masu daga cikin malamai suka ce akan aw lamastumun nisaa shine mutum koye ya sadu da iyallan shi falam tajidu ma an buksan ruwan da za ku yi wanka da shi ba fatayammamu sa'idan tayyiba to ku yi taimama da bigiri ko da ƙasa wadda take mai tsarki sai ya kawo yake cewa wa massu zakari batin al-kaffi haka shahur gaba da tayin hannu au bi batin al-asabi ko kuma da cikin yatsu yace min asbab naqdil wudu'i yana ɗaya daga cikin sabubban da suke warware arwalla li hadisi sabrata binti safawan tabi dalilin hadisin sabra ya safawan yarda Allah shi tabbata a gare ta yake cewa lalle manzo Allah tsira da amince Allah shi tabbata a gare shi yace man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda duk wanda ya shahi gaban shi to kadda yayi sallah har sai yayi arwalla sai dai dan malai ya kawo mana yake cewa waja al khilafu fi masil mar'ati farjaha sabanin yazo game da mace ita kuma lokacin da take halin mai arwalla sai ta taba gabanta yace waqila kuma aka ce inil tafat fa alaiha al wudu'u wa illa fala idan da za ta sanya yatsa a cikin gabanta yace to wajibi ne sai ta yi arwalla idan kuma ba ta yi ba dan taba shi ne ta yi haka yace to babu komai a kanta yace wa ma hada duk da haka faqad jaa fil hadisi tabbas hadisi yazo an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi daga Amr ibn Shu'aib daga baban shi daga kakan shi radiyallahu anhum yarda Allah shi tabbata a gare su ayyuma rajulin massa farjahu falyatawadda duk mutumin duk namijin da shahi gaban shi ga hannayen shi ba tare da wani shamaki ba yana mai halin arwalla to arwallar shi ta warware sai ya sake arwalla yace wa ayyuma imra'atun massat farjaha faltatawadda duk matar da ta shahi gabanta tana halin mai arwalla to arwallarta ta warware sai ta sake koma arwalla yace wa yushbihu an yakuna wajhu riwayati adamin naqdi adamin thubutil hadith inda malika yace yana kamantacce niya ya kasance huskar riwaya ta rishin warware arwalla shine adamu subutil hadisi hadisin bai inganta ba inda Malik wurin Imam Malika fa innahu wa in sahaha al-Bukhari fihi fa qala yace ko da yake ma Imam al-Bukhari ya inganta hadisin yayi bayani yayi magana akan hadisin kenan wannan yana nuna mana lalle wancan mammasa zakarahu fala yusalli hatta yatawadda shine hadisin da ya kawo yake bayani akan inda wannan adamu subutul hadisi inda Malik afwan ba shi ba ayyuma rajul massa farjahu fa ayyuma hadisin nabiyu wanda yake cewa koda mace ta taba gabanta to za ta yaro Allah yace hadisi ne wanda bai tabbatu ba wurin Imam Malik ba duk da kasancewar Imam al-Bukhari ya inganta shi kuma yayi magana akan shi insha Allah ai nawa ake sallah sai malai yake cewa wa qala shaykh rahimahullahu ta'ala wa man shakka fi hadathin wajaba alayhi alwudu'u illa an yakuna muwaswisan fala shay'a alayhi wa yajibu ghaslu adh-dhakari kullihi من المذي ولا يغسل الأنثيين والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بفكر أو نظر أو غيره ما لنسي كتوى ومن شك في حدث دون دي شك أكن حدث باين غريني هزاريني وتأسكاني yake cewa sai yayi shakka ko hutan maziyi ne ko hutan wadiyi ne yace yayi shakka akan wannan hadisin yace wajaba alaihi alwudu arwalla ta zamanto wajibi a gare shi arwalla ta zamanto wajibi a gare shi kana kokonto kai ni nayi arwalla dazu amma dai nayi tunanin wani abu can daban in sani ba maziyi ya huto ko bai huto ba to kana shakka haka to wajaba alayka alwudu arwalla ta zamanto wajibi a gare ka ko kana shakka azu kaman naji wani wari iska ce ne ko kuma ba iska bace ba to arwalla ta zamanto wajibi a gare ka sai malai yace illa an yakuna muwaswisan sai dai idan ya kasance yana da halin waswasi a san da kai mutumin da zai zo yayi hutsari ya tashi yayi tsarki ya tashi amma dai zai ringa waswasin an ya ko ba hutsarin bane ya sake dawowa ba to wannan wanda yake cikin halin waswasi dama wannan abin shaydani yana zawa yana mai waswasin haka akai arwallaka ta warware ko bata warware ba yake cewa falashe alai babu komai akan shi shi da wancan hadisi Abu Huraira manzo Allah yake cewa illa an yasma sautan aw yajida rihan idan kana waswasi iska ce ne ba iska bace to ka tinkirta ka ji kaji iska kaji karanta a binji karanta ba a kaji wani wari a wannan lokacin saboda adatan iska tana zawwa da wari kaji wari a binji wari ba to wannan ba komai waswasi ne yake cewa to falashe alaihi babu komai akan shi yace wa yajibu ghaslu dhakari kullihi min almazi idan da mazi zai huto wa mutum yake cewa to wajibi ne ya wanke dukkan gaban shi wala yaghsilu alunthayni amma dai ba zai wanke marawarin shi ba wannan shine mas'ala inda Imam Malik yace wal mazi abinda ake cewa mazi shine al ma'ul kharij 'inda ash-shahwati as-sughra shine ruwan da yake hutawa daga gaba lokacin da karamar sha'awa ta tashi yace ana samun wannan sha'awar ne bi fikri dalilin wani tunani da kake yi ka ji wani dadi ko ka tuno wani dadi wannan halin wannan zai sanya wannan mazi ya fito yace au nazarin ko kuma ka kallu wani abu wanda zai tayar maka da sha'awa a wannan halin shi ma yana iya hutawa au ghairihi ko wani amma kamancin haka malam sai yazo yake mana bayani yake cewa ya abi abinda muke nihi da wannan kalmomi wanda malam ya kawo anna man shakka fi kaunihi muhdisan duk wanda yake shakka akan lalle yana da hadasi ko bai da hadasi amma dai ya kasance hadasan asgara hadasi wanda yake karami huwa hal huwa ala taharatin amla shin yana da tsarki ko bai da tsarki au shakka fi tahara ko kuma yayi kokonto akan yana da tsarki ko kuma bai da tsarki wal hadasi ma an tare da hadasan ina da yana shakka ina da tsarki ko ban da tsarki wani hadasi ya kama yace au fi sabiq minhuma ko kuma na daga abin da ya gabata daga cikin su yace walam yakun mimman istankahu shakku yace bai ɗaya daga cikin mutanen da shakka ta aure su yace fa alaihi an yatawadda wajibi ne sai ya maimaita arwalla intiqalan min ash-shakk ila al-yaqin saboda mutun ya gusar da shakka tare da yaqini yaqini ya gusar maka da shakka saboda muna da kaida al-yaqini la yazulu bi-shakk yace alladhi bihi tabra'u zimmatuhu dalilun gusar da wannan shakka tare da yaqini yake cewa shine zai gusar maka da zimmanka abinda yake wajibinka a ina kokonto to kanta ka tai kai sallah akan halin kana ne kokonto kuma ya kasance hakan ne kai sallah ba tare da arwalla ba kina abinda ka zo ka sake maimaita arwalla dan ka huta daga wannan kokonto wanda kake yi yace wa amma in kana mimman istankahu tankahu shakku amma dai mutumin da shakka ta aure shi mai waswasi ne shi kullun in aka ce gaza yi ta waswasi kazanna haka ne ba haka bane ba kazanna haka ne ba haka bane yace wa kasaratu wasawisuhu kuma waswasin shi yayi yawa kamar yanda muka buga misali mutumin da zai yi hutsari idan ya huto ya ga dan wani abu ya ringa kokonton hutsarin ne ko ba hutsarin bane ba irin masu waswasi yace to falashe alai babu komai akan shi faqad qala alayhi salatu wassalam fil ladhi yaqa lahu ash-shakku fi salatihi yace manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya mana bayani akan mutumin da shakka take dosuwa ko take dosa ruwa a cikin sallar shi an yabniya ala al-yaqini ya dora sallar shi akan yaqini a iska ta huta ko bata huta ba to ka buga sallarka ko ka dora abinda kake kan shi akan yaqini sai ya kawo yake cewa idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya samu kokonto a cikin sallar shi falam yadri bai sani ba isnani salla am salata raka'a biyu ya sallata ko raka'a uku ya sallata yace fal yulghi shak wal yabni ala al yaqin yace jehar da shakkar da yake sai ya dora akan yaqini sallar raka'a biyu na karanta Fatiha na karanta sura na ƙara karanta Fatiha na karanta sura kenan yanzu kenan ba uku bace ba kenan biyu ce kenan kai bina'i akan yaqini wannan shakkar da kake yi kashe wata wa qala lil ladhi yukhayyal al hadatha wa huwa fi salati bazalla sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan mutumin da yake kirdaro ko yake imajinin hadasi ya same shi alhalin yana cikin sallah واستفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا الرجل يخيل اليه انه يجر الشيء في الصلاه قال يتي متني ان تنبيه من الله صلى الله عليه وسلم متني yana cikin sallah sai yaji wani abu ya huto mi a cikin sallah iska ce ko wani amma kamance haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yansarif kadda ya dakatar da sallar shi kadda ya bar sallar shi hatta yasma sautan hasi yaji wata iska aw yaji da rihan ko kuma yaji warun wannan iska wadda ya huto wadda ta huto yace faqara amaruhu sallallahu alaihi wasallam an yabqi ala yaqini at-tahara manzo Allah yayi umarni ya tsaya akan yaqinin lalle yana da tsarki ai kaga wannan wani abu ne ya dosu a cikin sallar shi kuma bai da cut in ya samu hakan ko bai samu ba kina manzo Allah sai umurni ya tsaya akan tsarkin shi wala yansarif kaddi bar sallar shi hatta yatayaqqana bi isabati alhadath wa tar'uhu hasi ya tabbatar lalle hadathin nan ya riga ya same shi in haka in wani abu ne yake sa ran ya huto daga wandan shi to daga gaban shi kenan shi ma ya tsaya ya ji in ya ji lema idan shi ke nuna lalle an samu hutawar wani abu amma dai in ba a samu ba kenan ya tsaya akan yaqinin shi yace wa amma ghaslu dhakari kullihi min almazi yace amma dai kaga wanke gaba daga maziyi dukkan shi fa huwa mimma marra min hadisi ali radiyallahu anhu yana dai daga cikin abinda ya huce hadisin ali na wanda na miqdal wanda ya tambaye manzo Allah ya tura aka tambaye mai manzo Allah lalle shi mutun ne mai yawan hutar da maziyi yake cewa igsil zakaraka wanda farjak yace ka wanke gabanka sai ka wannan ka yi arwalla sai ka wanke gabanka shi ne yake cewa ai wannan hina amara miqdadan an yasala annabiyyi sallallahu alaihi wasallam an almadhi lokacin da ya umurci miqdadi da ya tambaye mai manzo Allah akan masalan mazi yake cewa yaghsilu dhakarahu wa yatawadda zai wanke gaban shi dukkan shi kuma yayi arwalla sannan can malam ya mana bayani yake cewa wala yaghsilu al-unsayn yayi dai ba zai wanke marwarayin shi ba wajibi bane ba amma dai in kai kuma wannan ka tsara ba kanka kwalliya amma dai ba wajibi bane ba abin da yake wajibi shine wanke gaba dukkan shi wallahu ta'ala alam idan zan mu tsaya mun zo karshen fasali kenan zan mu tashi fasali na gaba wala yajuzu li ghayril mutawaddi'i salatu insha Allah kina inda kai mai tambaya minti 5 da ya rage mana sai dai tambaya insha Allah na
tambaya ce
na
yana yau
shi ne muka yi karatun ai muka ce in ya kasance ya auru waswasi shakka kullun a tare da ita yake to wannan ba sai ya sake arwalla ba amma dai ya ji yana halin kamar kokonto ne yake to kaga kokonton nan ana gusar da shi ne da yaqini kenan kurum kayin ka kai ka sake amma dai mutumin da yake wasu wasi shine dai karatun dai da muka yi dai shine abinda dai malam ya kawo mana yake cewa wa man shakka fi hadasin wajaba alaihi lulu illa an yakuna muwaswisan fala shay'a alaihi duk wanda yake shakka kutsari ne ya huto mi a bayan gari ne a wannan iska ce hutar mazi ne hutar wadi ne hadasi wanda yake karami yake cewa kai tsi idan yayi shakka yace to wajaba alaihi lulu wajibi ne sai ya mimita wannan ar wallah amma dai illa an yakuna muwaswisan idan ya kasance mutun ne mai waswasi kuma da yawa kana samun mutane wani waswasi gare shi ko sallah ya shiga to he ya warware sallar ya huta to irin wa'annan an ba su dama ko da waswasin ya dosu a cikin sallar su ko a cikin bayan sun yi ar wallah kurum su huce tunda abu ne ya koma mi al'ada shine malamin a cikin shari'a yake cewa mun istankahul ashakku wanda ya auri shakka shi kullun a cikin waswasi yake yace to shi wannan fala i'adatu alayhi ba wajibi bane ba sai ya saki ar wallah ba zai yi sai saboda shi tsarin shi ne shi haka amma dai wanda bai yi waswasi ka huto kurum kake shakka an yakwa ba da zuba naji wani wari ba a an yakwa da zuba wani abba ya huto ba iska ta huto mafi yawa abin da yake hutawa yake ba kamar iska kace to shikenan barin saki ar wallah kuma yin ar wallahi yana da kyau yawai ta yin ar wallahi yana ɗaya daga cikin abu wanda yake mai kyau yana ɗaya daga cikin abu mai kyau saboda ana so ya kasance kullum mummuni yana cikin ar wallahi shirin ko ta kwana ne kamar soji ne ba bindiga to kai kuma kai rinduna Allah ayyan baka san ba yaushe ajali yaushe zai zo maka amma ana so ya kasance kullum mutun yana cikin halin ar wallahi kuma ar wallan nan kamar yanda karatun mu na watsa mun karanta hadisi ba dai ba bibo wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu irin roman da mai ar wallahi yake samu lokacin da yake ar wallahi ba wata dugo wani abu wanda zakka wanki ruwa ya zuba daga wannan wurin fashi ya tahidar zunuban da yake wannan wurki to ka gani ai ba karamin gata bane ba manzo Allah ya tambaye Bilal ladarin shi yake cewa Bilal waɗi mini manin menene kake aikatawa na ji ƙaran takin takalminka a gabana a cikin gidan aljanna ƙaran takin takalmin Bilal a gaban manzon Allah a cikin gidan aljanna Bilal yayi kiskirin yace to wallahi manzon Allah ni dai bin san wani abu face duk lokacin da nayi ar wallahi sai nayi raka'a guda biyu wannan shine kuma wannan shine manzon Allah ya tabbatar bai ce ba Bilal ba shi bane ba ya tabbatar da shi lalle hakan ne yin sallah wani ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tambayar manzo Allah yake cewa wannan ya roƙan me Allah yace a manzo Allah banda buƙatar komai murafaqataka fil janna ina so kurun abukance ka a gidan aljanna yace a nemi dai wani abu dai yace wallahi manzo Allah banda buƙatar komai in ba shi ba yace a yace to fa inni ala nafsika bikasaratis sujuda yace to ka taimaka mini akanka da yawaita yin sujada inde zai ringa sujada to shi kuma zai kasance aboki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin gidan aljanna ka gani yanda aka ma wancan kai ma kana da wannan labarin matarkilin ku duk daya duka al'umman manzo Allah kuke inda zaka yin abinda wancan aka umurce shi kai ma zaka samu sanya kimshikin duk samun wani romo na addinin mu shine bayan tauhidi shine mu inganta sarkin mu saboda sai da shine duk wata ibada da zaka yi ubangijinka za ya karba maka na'am
sallah ce ka tawara sai sabon gaba ce
na'am
wani jizu ne ba sai ya haro sabon da dama shi kuma an ce karbi bayan liman hutun shi na dama ko ba damar masallaci ba ko
ba damar masallaci ba bayan limami kenan sahu zai fara bangaren shi sai ya tafi
in ya ce ka kuma ya dawo ka ko
ba wani abu ita wannan ita ce sunna ta manzo Allah kuma lokacin mutum ya bar sunna ya kuma tsari na sunna Allah bai kama bawa da laihin barin sunna amma dai da zai yi ta to tabbas yana da ladan sunna ne ai kamar yanda malaman fiqh suke cewa hukuncin ita sunna mayu sabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi shine duk abin da za a ce maka wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ka aikata ta to zaka samu ladan abin da ka aikata idan baka aikata ba ko ba wata ukuba da take kanka wannan shine kenan kenta mutun da yazo isaitul limami wannan shine saboda an sanya inna ma ju'ila al imamu li yutamma bi an sanya limami dan ai koyi ne da shi to kai kuma in ka koma can gehe ai kayo kwa zai maka nisan ka ringa gana abin da limami yake yi kuma kaga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas ya bayyana mana yake cewa yana yaro wata rana ya shigo gidan manzo Allah da yake el uwar shi da kai maimuna el uwa take gare shi yana da incin shiga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hasali shi ma da yake ga manzo Allah salal ko ku zai yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa afwan da yake ga manzo Allah yake cewa na shigo ba dan komi ba nazo gidan manzo Allah dan in ga irin ibadar da yake yi da dare ni ma in ringa yinta yace na ga manzo Allah ya zo ya kwanta ya tashi da ya tashi harkon abin da ya dauka ya dauki asuwaki ya kurkure bakin shi da kai wata wannan in shi salkashi ya dauki ruwa ya tai ya kama ruwa ya zo yayi arwalla yace ina kallon shi da naga ya kabarta sallah ni ma hina tai ne abin da yayi nazo na kabarta sallah sai na tsaya bangaren hagun in shi bangaren dama shigo dama shi yace sai ya janyo kunni na ya juyo ne daga baya mai duwani bangaren hagun in shi ina wannan shi yake nuna wa sabu yana harawa daga hagun ne ko dama dama ko yawa yace na tsaya hagun in shi yace sai ya janyo ni ya mai duwani dama shi yace haka haka muka yi wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan dun mai sallah su biyu shi kuma in an ce an yi sau kenan zukku dora ne a bayan limami mubasharatan saboda limamin an sanya shi ne dan ya kuikoyi da shi insha Allah wallahu ta'ala alam shi kenan babu tambaya
na'am ina da tambaya
na'am na'am
so kaman ka zo da sai kashin ataya
na'am
kenan mutum da zuwa raka ko kai ka zo ka samu
na
kai sallah ka tashi kai ka waraka ko kai maka assalamu alaikum ka tashi
na'am
da kan to ka gani mutane biyu su zo su suna so su fara sallah na'am in ka bi su
in ka bi su ta kasance maka nafila sai dai ita sallah asuba tana da sabani akan sauran salloli manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni babu wata sallah bayan sallar asuba da sallar la'asar da zaran ka sallata to babu wata sallah wadda take kanka sallar asuba rango mai dilakan aka yi maka kamun rana ta huto in baka yi raka'atanil fajr ba sai ka yi su saboda wannan sunna ce manzo Allah ya tabbatar da ita dai daga cikin sahabbai ya zo masallaci da yazo manzo Allah ya riga yi an kabarta sallah an fara sallah shi kuma an yi umarni iza uqimatis salat fala salata illa almaktuba idan aka riga aka tayar da iqama to babu wata sallah wanda wani mamu yake da intin yayi ba sai ya biyo limami ayi sallah tare da shi wannan shine kaida to da aka ya shigo ya tarar da ana sallah sai ya bi sallah ya samu sallar shi jami ana karewa sai ya tashi ya daddan yayi raka'atanil fajr raka'o'i guda biyu wanda ake yi bayan ketawa alfajr kamun sallar asuba dan ya rasa su sai yi su bayan sallar asuba yana tashi yana yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallami ya tambaye shi wata sallah ce yace a raka'atanil fajr ce bai samu damar yin ta a gida ba haka da yazo masallaci an tada sallah bai samu damar yin ta ba ita ce yake mai dawa manzo Allah bai ce mai komi ba wannan shi yake nuna ya tabbatar da lalle ana yin raka'atanil fajr ga wanda bai samu raka'atanil fajr ba bayan sallar asuba haka bayan sallar la'asar babu wata nafila da ake yi sai dai idan da zaka fita waje ka dawo cikin masallaci da kai nafiloli wanda ake kiransa zawatul asbab wanda wani sababi ne yake sanyawa ayi kamar tahiyatul masjid wannan idan ka shigo kana iya yi amma dai nafila mai zaman kanta bayan sallar asuba da bayan la'asar ba a yin su kina wannan baka ya ce baka wannan bai samun attahiyya tare da limami ka samu ladan jami'i
okay
ka samu ladan jami'i to menene kurum sai dai a ce ka samu ladan jami'i baka samu baraka ba amma dai ka samu ladan jami'i wannan mu a mazhabin malikiya muna ganin haramun ne ma qat'an ko bai dacewa an karhanta mutun ya koma yayi wani jami'i bayan limami ya riga yayi sallama mu a mazhabin mu na maliki amma da jamhurul ulama sun tayi akan bayan limami ya sallame kuna iya komawa gehe ku yi jami'in ku babu matsala akan haka bare mu malikiya mun wanda
babu kaman mace ne kaman maliki ba mutane musulmi ba
malikiya sosai muna da al'amarin namu wa an su masaloli sai a hankali ai mu fiqihun namu mafiya fiqihun malikiya an zakulo shi ne daga Umar bin al-Khattab saboda shine babban malami na garin Madina ba wani wanda yake masanin fiqihu kamar Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi kuma almajiran shi ne suka dauka almajiran shi sune suka bawa Imam Malik shine shi yasan ya kaga mazhabin malikiya yana da tashadduti akan abubuwa daban-daban insha Allah wallahu ta'ala alam kira abin da yake shine in mutun in ya gama sallar asbahi to nafila guda ɗaya lakkan take kan shi idan da bai yi ta ba ita ce rak'atan al-fajr in yayi ta to alhamdulillah kenan yana sallamewa babu wata nafila da zai yi yanzu tilas ya tsaya jira har zuwa lokacin da rana za ta huto idan ta kai daidai goran mashi shine ɗan meter guda biyu shine suke estimate shi a kinzin unit haka bayan wutar wata kina a wannan lokacin mutun yana iya fara ma lokacin sallar wallaha ya shiga mutun yana iya yin sallar wallaha ko kuma mutun yana iya yin nafilar shi guda biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da mutun zai zo masallaci ya samu sallar asuba a cikin jama'a ya tsaya a inda yi sallah yana ambaton ubangiji har zuwa rana ta hudu idan ta hudo daidai gwalgwadon goran mashi ya sallaci raka'a guda biyu yana da ladan ummara cikakka ga wannan ba karamin gata bane ba shine insha Allah Allah dai ya datar da mu shi sanya a kullun muna karatu ina cewa da kai abubuwan da sahabban manzo Allah ba su san shi ba mu mun san shi to namu menene mu zagi ne dan sai mu aiwatar idan muka aiwatar insha Allah za mu samu gata kuma mu kasance tare da su a gobe kiyama garin he dai bambancin da yake zankanin mu abinda suka yi a lullumce yake akan abinda mu muke aikatawa shi dai mun san abubuwa da yawa wanda idan za mu zamana minsu wallahi za su ba mu lada na azu a gani Allah dai ya datar da mu na lokacin namu ya danja na kuma
wanda ya fara amana da ruwa sai su karkare
na zai ɗebo ya iya cika arwallar shi zai ɗebo ya cika arwallar a wani hali ne ba ka cika arwallar ka ba shine idan da wurin ya yi nisa inda zaka samu ruwa har ya kasance dukkan gaban da ka wanke dukkan sun bushe inda za a ganka ba a ce ba ka yi arwallar ko ka wanke ma wurin to a wannan halin in ka samu ruwan wajibi ne ka sake maimaita arwallar kuma da ruwan zai maka nisa ka tashi neman shi iya nema ko kuma baka san ina zaka same shi ba ka fara bai isakka ko kuma ka ga ruwan ka yi bukatar shan shi akan yin arwallar to an baka dama kayi taimama duka wannan sauki ne na shari'a insha Allah wallahu ta'ala alam abinda muka karanta daidai Allah ba mu dadin shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayen mu da kakannin mu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce makomaso da ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ƴan uwa da amanna arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah biya bukatun shi ya sanya albarka a cike da abinda rai ta kudurce na alkhairi muna fatan ubangiji ya tabbatar mata ya sanya albarka a cike Allah mana albarka yi wa zuri'an mu albarka yi wa abin da ya arzuta mu da shi ne daga ilimi ne daga dukiya albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك امين